أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبود قوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي وندي قدر حدوام ورسادوام وحوانا مسلاتنا الفردوس ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaram jamhuriyar Niger a wannan marece na Juma'a daren Asabar 25 ga watan Rabiul Akhir wata na hudu a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan 10/2025 miladiya insha Allah muna cikin karatunmu na littafin Hisnul Muslim min azkarul kitab wa sunna wallafa Sheikh Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Fatani Allah ya ji kansa da rahama in ba amince ba sati da ya gabata mun yi bayani akan sharudan addu'a da kuma ababan da suke hana Allah ya amshi addu'a mutum shurutud du'a wa mawani'ul ijaba kuma abin da ya sa muka yi wannan darasi duk da baya cikin littafin Hisnul Muslim lokacin da muka zo bayani a ƙarshen babin azkarul azan zikirori da ake karanta lokacin kiran sallah akwai ladaba guda biyar da ake so mutum ya kiyaye lokacin kiran sallah na biyar din na ƙarshe manzo Allah ya ambata mana cewa yad'u li nafsihi bainal azan wal iqama fa inna ad-du'a la turaddu kana mutum ana so ya adda tsakanin kiran sallah da tare kama saboda a wannan lokacin ba a mayar da adda Allah yana amsar da yana amsa addu'a to shine sati da gabata muka ce to zamu bayani akan sharuɗan addu'a in kana so in kai adda Allah ya amshi addu'arka akwai sharuɗa kamar yadda muka sani ne addu'a ibada ce mun gani wancan sati manzo Allah ce addu'a huwal ibada hadisin Nu'man bin Bashir manzo Allah ce addu'a ibada ce to shi kuma duk abin da yake ibada ne zaka samu yana da sharuɗa yana da ka'idoji yana da rukunai da makamantansu kamar yadda kaga sallah ibada ce kaga sallah tana da sharuɗa tana da rukunai da sunnoni da abubuwan da suke bata ta haka arwalla haka azumi haka aikin haji haka zaka to haka ita ma addu'a to wancan sati mun yi bayani akan sharuɗan addu'a mun zano su guda biyar muka zo kuma muka yi bayani akan mawani la ijaba su ma guda biyar to yanzu abu biyu ne rage mana shine adabu du'a wa awqatul ijaba ladaban yin addu'a da kuma lokutan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa idan mutum ya addu'a Allah yana amsa addu'a wannan lokuta dan mutum yayi ribace shi ya profite da irin wannan lokuta ka roki Allah domin Allah ya amsa ma to bayanan da muka yi wancan sati da ya gabata da wanda zamu dora a yau shi ma yana cikin littafin Hisnul Muslim da muka ce sunan littafin shurutud du'a'i wa mawani'ul ijabati fi daul kitab was sunna sharidan addu'a da abubuwan da suke hana amsa addu'a a bisa hasken littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daga cikin adabu du'a ladaban yin addu'a na farko يبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. Yana daga cikin ladabin addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, wanda ake so in zaka yi addu'a ya zamanto ka bu wannan ladabi, shine a farkon addu'a ana so ka fara yabon Allah subhanahu wataala, bayan ka yabi Allah abinda zai biyo baya to shine sai ka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. In ya so bayan ka ma manzo Allah salati, kai kuma bukatar ta kai ta biyo bayan wannan. Amma ba a so in zaka yi addu'a kai tsi da ka zo addu'a kawai da ka daga hannu ka fara biyan ka ne ka fara bujiro da bukatunka. To wannan ya tabbata a cikin hadisin Fudalatu bin Ubaidillah radiyallahu anhu qala, yake cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, ya ji wani mutum daga cikin sahabbansa yana addu'a a cikin sallarsa. To wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud, ya kashi hadisi mai lamba 1441. To nan da yace yad'u fi salati, yana addu'a cikin sallah. To masu sharhi, tunda shi sunan Abi Dawud sharhin da aka mai akwai Aunul Ma'abud sharhu sunan Abi Dawud na Al-Azim Abadi, yace nan abin da yake da fi salati ai fi akhiri salati, tunda ba a bayyana ba a cikin sallah a wani bigire ne, a wani bangare ne yake, a da ma'ana a ƙarshen sallah, ma'ana a tahiyyar ƙarshe. Saboda zamu zo mu gani daga cikin guraren da idan mutum ya adda Allah yake amsa akwai tahiyyar ƙarshe. To wannan bawan Allah a tahiyyar ƙarshe da yazo manzo Allah ya ji shi yana adda, amma mi lam yumajjidillah ta'ala, bai girmama Allah subhanahu wataala ba, bai yabi Allah ba, wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma bai yi salati ga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace ajjala haza, wannan yayi gaggawa. Summa da'awu, sai manzo Allah ya kirawo shi. Fa qala lahu, sai yace da shi, idza salla ahadukum, idan ɗayanku yazo zai yi addu'a, shine idza salla, saboda as-salatu tana zuwa bi ma'ana addu'a. A cikin suratul tauba Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim, kenan ka musu addu'a kenan. Shi yasa ita addu'a ma'ana ta yarar larabci, as-salatu ma'ana ta yarar larabci shine addu'a. To manzo Allah ya ce idan ɗayanku zai yi addu'a, bal yabda bi tahmidillah, to ya fara da yi wa Allah yabo da godiya, kenan ya fara da yi ma Allah godiya wassana alaihi, da kuma yabo a gare shi. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayi salati ga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi. Summa yad'u ba'du bima sha'a, sannan bayan kayi ma Allah yabo, kayi wa manzo Allah salati, sai ka roki abinda kake so bayan wannan. To nan tunda a cikin sallah ne, to shine manzo Allah ya kwaje ne zaka zo a tahiyyar ƙarshe, sai ka fara yin yabo ga Allah, shine kai attahiyatu lillahi, kaga yabo ne kake, kace attahiyatu lillahi, kenan gaisuwa ta tabbata ga Allah. Wassalawatu wattayyibatu lillahi, kenan kaga salatai da kuma dadadan kalamomi su ma sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, kaga wannan duk yana cikin yabo. To kaga attahiyatun ka dauka, wannan kenan kai yabo ga Allah. Bayan ta kai salatin manzo Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, to bayan wannan wa sai addu'a ta fara. To shi yasa zamu zo mu gani a cikin sunan Muslim, a zaman tahiyyar ƙarshe bayan kai attahiyatu, kai tahiyyam, kai salatin manzo Allah, abinda zai biyo baya addu'a ce. Kuma fi tsadar addu'a ita ce addu'a da manzo Allah ya koya, ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu. Allahumma inni a'udhubika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masiih dajjal, da sauran addu'o'i. A cikin sunan Muslim ya ka akalla addu'o'i guda 11 da manzo Allah yake a tahiyyar ƙarshe. To kaga wannan ana so mutun ya iya sirrin gari, saboda mafi tsada addu'a ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Kuma ba laifi bane ba kai ma kana iya bujuro da addu'a ka kai ta a tahiyyar ƙarshe. Amma munan mahalli shahida anan, manzo Allah ya nuna kenan mutun yana so zai yi addu'a ko a cikin sallah ko a wajen sallah, to ana so ka fara yin yabo ga Allah subhanahu wataala kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, in ya so kuma sai ka roki buƙatar taka. To in kai wannan shimfiɗar, to addu'a ka za ta samu shiga. Wara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, a cikin dai hadisin ra'a rajulan akhar yusalli, shi kuma sai gwani mutum daban yana sallah. famajjada Allaha wa hamidahu, yabo Allah kuma ya gode wa Allah, wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi salati ga manzo Allah. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi, ce ayyuhal musalli, ya kai me wannan salla, ud'u, yace ka roka tujab za amsa ma, wasal ka roki da abin da kake so to ta za a baka. Kina kaga shi wancan da bai ba manzo Allah kira shi ko ya mi shi kuma wannan da aka ga kaga yayi tahiyya yayi salatu manzo Allah, yayi manzo Allah ce mai to kai kai me yake da suna, ka roki da abin da kake so Allah zai baka. Daga kenan ana so mutun yayin da zai addu'a nin ya ware yabo ga Allah, aka ce kalmomin yabo ga Allah suna da yawa, daga ciki kaga akwai alhamdulillah, yabo ne ga Allah, akwai la haula wala quwwata illa billah, yabo ne ga Allah, akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir, yabo ne ga Allah. Akwai misali kace allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka aljidi bil kufari mulhaq, wannan yabo ne ga Allah. Kama mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in, ba da yabo ne ga Allah. Kai mafi karanci ga karanta Fatiha, inda Fatiha kaga alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai, Ar-Rahmanir Rahim, mai yawan rahama mai yawan jin kai, Maliki yawmiddin, mamallaki ranar sakamako. Kina yanzu in ka zo za ka yi addu'a kawai ka fara karanta Fatiha, saboda Fatiha ta kunshi yabo ga Allah. Bayan ka yi da Fatiha sai ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan salatin manzon Allah kuma sai ka bujiro da duk bukatunka. In ya so kuma da ƙarshe sai ka cike da salatin manzon Allah. To in kai haka to addu'a za ta samu karkuwa. Saboda ya tabbata a hadisi, hadisin Ali bin Abi Talib, yadda Allah ta tabbata a gare shi, hadisin yana cikin al-Awsat na Imam al-Tabarani, kuma Imam al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha, kina ya kawo shi hadisi ne ingantacce, hadisi mai lamba 2035 da mil transin, haka ya kawo shi a cikin sahihul jami a mujalladi na 4 a shafi na 73. Manzo Allah ce kullu du'ain, dukkan wata addu'a, mahjubun, ana sha makance ta, hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, har sai an yi wa manzo Allah tsira da amince Allah tabbata ga shi salati da iyallansa. Ma'ana in kana so addu'a ta samu karbuwa ta samu shiga, to ana so ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati. To a dalilin haka ne ma Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub, wanda ya rasu a shekara ta 751 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan za kalla wajen shekara 800 da mutuwarsa, a cikin littafin Sajala'ul Afham bi fadli salatu wassalami ala Muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wasallam, akwai littafi da rubuta wanda ya bayani akan falala yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati da irin darajoji da mutum zai samu, da bayanin ma'anar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To a cikin wannan littafin ne hay kawo yace anna lis-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda du'a'i salasu maratib, yace game da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati wajen yin addu'a akwai matakai guda uku. Ma'ana in zakai addu'a ana so kai salatin manzon Allah, ko saboda manzon Allah yace da addu'a da baka yi bas baka yi masa salati ba za a sha makance ta, ma'ana za a hana ta isuwa zuwa ga Allah bar ta na ta samu karbuwa. To shine yace to matakai yi ma manzon Allah salati lokacin addu'a guda uku ne. Al-martabatul ula, yace mataki na farko, an yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallama qabla du'a'i wa ba'da hamdillahi ta'ala, kayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati kafin addu'a bayan kayi ma Allah yabo, shine wanda muka gani, ma'ana ka fara yi ma Allah yabo sai ka ma manzon Allah salati in so ka muku, sai ka ambaci bukatarka. Wannan shine mataki na farko. Al-martabatus saniya, mataki na biyu, yace an yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallama fi awwali du'a'i wa fi awsatihi wa fi akhirihi, kayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati a farkon addu'a da tsakiya addu'a ta ka da ƙarshen addu'a ta ka. Kina kaga shi wannan mataki na biyu, shi mataki na farko bayan kayi ma Allah yabo sai ka ma manzo Allah salati, ka ambaci bukatar ta ka. Shi kuma mataki na biyu, a farkon addu'a zaka fara ne da yi ma manzo Allah salati, a tsakiya kayi ma manzo Allah salati, a ƙarshe kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Al-martabatu salisa, mataki na uku, an yusalli alayhi sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirihi wa yaj'alu hajatahu mutawassitatan bainahuma, mataki na uku, kayi ma manzo Allah salati a farko addu'a taka da ƙarshen addu'a taka, kai ka sanya buƙatar taka a tsakiya. kina yanzu mataki wannan na uku farkon adda ta kai ka fara yi manzo Allah salati sai ka ka bukatun ga tsakiya kuma sai ka rufi da salatin manzo Allah kenan ka bude adda da salatin manzo Allah ka rufi da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan matakai sunan ibnu al-qayyim ya ce wa'annan sunan da suka tabbata a hadisai ingantattu wajen yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar da ya fadi a cikin littafin sa jala'ul afham fi fadli as-salati was-salami ala muhammadin khairul anam shafi na 375 ma'ana turwa san su a san kenza a cikin littafin nasa da haka kenan dai abu na harko duk wanda yake so in ya adda shi ta samu karkuwa to haibu wannan matakai guda uku mataki na farko ka fara yi ma Allah yabo kama manzo Allah salati sai ka ambaci bukatar taka mataki na biyu ka fara yi ma manzo Allah salati ka ambaci bukatar taka kuma a tsakiya ka ƙara ma manzo Allah salati a ƙarshen adda taka ka ƙara yi ma manzo Allah salati mataki na uku kama manzo Allah salati a farkon adda taka ka ba ambaci bukatar ka tsakiya a ƙarshe kuma sai ka cike sai ka rufe da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to wannan na cikin ladabi na yin addu'a ladabi na biyu addu'a bir rakha'i washiddati ana so mutun ya zamanto yana yin addu'a a halin yalwa da halin tsanani ma'ana a kowane yanayin ka a same ka mai roƙon Allah ne subhanahu wataala ba sai ka shiga cikin damuwa ko tsanani ko bakin ciki ko abubuwa sun tabe ma abubuwa sun rike ka ce zaka yi addu'a amma in abubuwa suna gara ma kana cikin yalwa da lafiya ko mina da ya normal ba ruwanka da karoki Allah to wannan kuskure ne babba so ake ka zamanto kana roƙon Allah bir rakha'i a halin yalwa da lafiya da samu wa shiddati kuma da halin tsanani da halin rashin lafiya da halin bakin ciki da damuwa hadisi ya tabbata daga Abi Huraira radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man sarrahu wannan hadisi na cikin sunan Tirmidhi ya kawo shi hadisi mai lamba 3382 3 imamu albani ya inganta shi a cikin sahihu tirmizi a mujallaji na uku shafi na 140 kuma ya kashi a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi mai lamba 593 to a wannan hadisi na abi huraira manzo Allah ce man sarrahu na abin da ake ne man sarrahu mai fasara littafin sunan tirmizi shine tufatul ahwazi na malam muhammad mubarak Al-Fori Abdurrahman Al-Mubarak Fori yace abinda yake da man sarrahu bi ma'ana man ahabba duk wanda yake so an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi wal kurabi duk wanda yake so Allah subhanahu wata'ala ya ringa amsa addu'arsa lokacin da ya shiga ash-shada'id ma'ana cikin tsanani da bakin ciki da damuwa to falyuksiru du'a'a fir rakha'i to yawaita yin addu'a a lokacin da yake cikin yalwa lokacin da yake lafiya ma'ana in kana so idan ka shiga cikin damuwa da bakin ciki da tsananin rayuwa a wannan yanayin in ka roki Allah Allah ya amsa ma to a same ka a halin yalwa da lafiya da zaman lafiya to kana roƙon Allah to kun ji wannan sharadi ne duk wanda yake so idan ya shiga damuwa ko wani kunci ko wani bakin ciki Allah ya amsa masa to manzo Allah ce a same ka lokacin da kake cikin halin yalwa halin wadata halin samu halin lafiya to a same ka kana bauta ma Allah a same ka kana roƙon Allah a wannan yanayin to idan kai haka to ko da ka shiga cikin tsanani Allah subhanahu wataala zai fidda ka kuma wannan akwai misalin shi a Qur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin Annabi Yunus a cikin suratul Safat aya ta 143 zuwa aya ta 144 sankaran turwa zuwa sankaran tikat me Allah ya ce falawla annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawm yub'asun me yasa Allah ya tsirar da Annabi Yunus daga cikin kifi ya Allah ce falawla annahu ba dan Annabi Yunus ya kasance ba minal musabbihina cikin masu tsarkake Allah da yi ma Allah tasbihi Allah ya ce lalabisa fi batnihi da ya zauna a cikin wannan kifi ila yawm yub'asuna har zuwa lokacin da za a tada mutane ma'ana har zuwa ranar tashin kiyama ma'ana yana daga cikin abin da ya ce tashi ya kasance kafin ya shiga wannan tsananin da ba mutum ne mai yawan tasbihi ga Allah mutum ne mai yawan bauta ga Allah mutum ne mai yawan roƙo ga Allah to yanzu ya shiga cikin tsanani sai Allah ya tsirata da shi to shine abin da manzo Allah yake ne yace man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi wal kurabi wal yuksiru du'a'a fir rakha'i wanda yake so in ya shiga cikin wani tsanani ko wani bakin ciki ko ta damuwa ko wani hali na rashin lafiya in yana so Allah ya amsa masa to a same ka lokacin da kake halin lafiya da halin samu da halin yalwa to kana roƙon Allah saboda mafi yawancin mu za ku ga in kaga mutum wani yana roƙon Allah to ya shiga matsala ne amma duniya tana gara me bayan adda to wannan ka shiga cikin tsaranin Allah bai huda ka me yasa to ai addu'a ibada ce kuma ana so kullun a samu akwai connection akwai sila tsakaninka da Allah ma'ana akwai alaka wadda take sare da kai ga Allah ta hanyar roƙonsa saboda me ai roƙon Allah alama ce ta nuna kai kasashe ne to amma baka roƙon Allah kenan kana nuna kai kawo da juna tunda kai bawa ne na Allah a duk yanayin da kake ciki kana buƙatar tallafi da agaji da tanyo daga wajen Allah subhanahu wataala to amma an kake roƙon Allah saboda kana ga kawo da tu to sai Allah kyale kan ka shiga cikin tsananin ma ta aiki lokacin da kake cikin wadata ai baka roƙona kana ganin kai kawo da tu da kanka kuma yanzu da ka shiga tsanani zaka komo mini kenan a lokacin yalwa da lokacin tsanani duka a same ka kana roƙon Allah subhanahu wataala ko da baka cikin matsala ka roƙi Allah tsare ka daga cikin matsala yanzu misali in duniyar ma tana gara ma komai na zuwa normal to ka roƙi ka ringa roƙon Allah ni'imar nan da Allah ka mun Allah ka kiyaye mu ita ma adda ce ka dawwamar da ni a cikin wannan ni'ima ka tsare ni daga gushewar ni'ima mazalla yana adda yana Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsarinka daga gushewar ni'imarka kai mun ni'ima sai ka gusar da ita wa tahawwul afiyatika da kuma juyewa lafiya kana mai lafiya sai Allah ya juye ka zama lafiya kaga yanzu lafiya ka rako to sai ka riga roƙon Allah Allah wannan lafiya da ka bani Allah ka inganta mini ita ka tabbatar min da ita kuma ka bani ikoncin muriyata kenan kaga a kowane yanayi akwai salan adda da zaka yi in kana cikin yalwa da samu to ka roƙi Allah ya tabbatar ma da wannan yalwar da samu da ni'ima in kuma Allah ya jarabce ka ka shiga cikin bakin ciki ko damuwa ko nukuncin rayuwa shi ma sai ka roƙi Allah kenan dai wannan yana nuna mana ladabi na addu'a zaman to a kowane yanayi a kowane hali muna roƙon Allah subhanahu wataala saboda ai wancan sati mun gani mazalla ce mallam yasa Allah ya ghadaba alai duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi kenan kaga kai in kana cikin halin yalwa da samu kaga ka wadata daga ka baka roƙon Allah to Allah zai fushi da kai kuma dalilin wannan fushin Allah yana iya jarabta ka da abinda ba za ka iya dauka ba dan haka wannan shine ladabi na biyu addu'a fi rasa'i wa shidda na uku la yad'u ala ahlihi aw malihi aw waladihi aw nafsihi kada kai mummuna addu'a ga iyalanka ga dukiyarka ga ƴaƴanka da kai karan kanka ma muriki larabci yana da wani usulubi yana da wani salo duk inda kaje a larabci an ce sa'adu alayka in kalmar addu'a tazo tayi ta'addi da alama na bayan addu'a sai ala tazo to wannan addu'a sharri ce ba ta alheri bace ba in nace sa'adu alayka to a larabci nace zama mummuna addu'a amma addu'a alheri ce in ce sa'adu laka to wannan addu'a alheri ce kenan in kai an ce sa'adu la da lamun aka ce sa'adu laka ko sa'adu lakum to wannan addu'a alheri ce amma nace sa'adu alayka ko alaikum to wannan mummuna addu'a ce to wannan ya kasan larabci in ba haka ba in ka zo ne kai kofsi wace mazala ce duk wanda ya addu'a ga kanshi to wata irin addu'a kenan wannan harafin na ala din shine mai nuna cewa addu'a ce sharri ce mudiba ya zo a cikin hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'ani hujjatul laka aw alayka nan da aka ce alqur'ani hujja ne laka a gare ka ma'ana zai zamanto maka hujja a gare ka ma'ana ya zamanto sanadiyar samun tsirarka da cetonka ranar tashin alkiyama amma da mazala ce aw alayka nan kaga an ce ala ba laka ba ko ya zamanto hujja a kanka ma'ana ya zama sanadiyar da za ka yi ka huta akwai wanda ranar tashin alkiyama wanda qur'ani zai zo tsaya gaban Allah ya ce ya Allah wa'annan sun ba da lokacinsu da kokarinsu da himmarsu da kwazansu da lokacin samartakarsu a wajen koyona da har da ce ni da aiki da ni da haka Allah yau na zo ina neman ka bani cetonsu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Umama al-Bahili yake ta ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi yana cikin sahih muslim manzo Allah ya ce ku ringa karanta al-qur'ani domin zai zura tashi al-qiyama yana ce tamma abotansa ma'ana wanda suke karanta shi da aiki da shi kuma wanda suke kokarin haddace shi to kaga in kai aiki da al-qur'ani ka haddace al-qur'ani kana aiki da shi to al-qur'ani zai cece ka kenan wannan shine hujja gare ka wanda yake zuwa koyi qur'ani ko ya koye shi amma bai karantawa ko yana karantawa amma bai aiki da shi wannan zai zamanto hujja a kansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul furqan aya ta 30 Allah yake cewa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha al-qur'ana mahjura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa zai kai kara wajen Allah subhanahu wataala nan tashin kiyama yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalli al-ummata jama'ata ittakhazu hadhal qur'ana siriji wannan alqur'ani mahjura abun kaurecewa malaman tafsiri suka ce ana kaurecewa da ake ni akwai kaurecewa koyan alqur'ani duk wanda bai damu da karanta da je koyi alqur'ani ba bai da lokacin da zai je koyi alqur'ani to wallahi ya shiga uku ya lalace kuma ran tashin kiyama manzo Allah ya kai shi kara kai yanzu dan Allah manzo Allah kai ka kara a wajen Allah wa zai amshe ka Allah mai rahama annabin rahama manzo Allah kai ka kara wajen Allah kuma shaidu su ne mala'iku to wa zai kwace ka to duk wanda bai da lokacin koyi alqur'ani ran tashin kiyama manzo Allah ya kai shi kara za a saka cikin list cikin mutanen da suka kaurace alqur'ani saboda ai babban kaurace alqur'ani shine ka kaurace koyon karatun sa bakkar da lokacin da zaka je ma ka koyi alqur'ani na biyu akwai wanda ya koyi amma bai da lokacin karanta shi ya koyi karatun alqur'ani amma bai da lokacin karanta shi to kuma ana koya ne dan ka karanta to kai baka karantawa to kai ma an kai ka kara na uku wanda bai aiki da alqur'ani saboda Allah ya saukar da alqur'ani ne da aiki da shi ko ma har da ka ta alqur'ani in dai baka aiki da shi to wannan har da taka ba za ta amfane ka ba saboda Allah subhanahu wataala ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab yace afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aghfalwa malaman tafsiri duka san hada kan cewa ibnu kasir ya kawo a karkashin wannan aya ta afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi a cikin suratul nisa yace malamai na salaf tun daga tabi'ai tun daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su akan cewa babban manufar da yasa Allah ya saukar da alqur'ani shine domin a aiki da shi abu shiriya alqur'ani abinda Allah ya umarni ayi abinda Allah ya hani a hannu labaran da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani a gaskata su to in baka san ma'anar shi ba ya za ka yi wannan kenan na gaba akwai sanin ma'anar alqur'ani dole ne ka san ma'anar alqur'ani saboda kafin mu je zuwa ga aiki bai yiwuwa kai aiki da alqur'ani ya ka san ma'anar sa kai ka san fasarar sa to in ka san fasarar ta sa kuma kai aiki da shi to wa'annan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to alqur'ani zai zama to hujja gare ka ko akan ka to mu dawo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawa shine muka ce kenan mutun zai addu'a mummuna ba a so kai addu'a mummuna ga iyalanka ko ga karan kanka ko ga dukiyarka hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu hadisin yana cikin sahihi muslim hadisi mai lamba 309 309 Jabir bin Abdullah al-Ansari yake cewa fir rajul allazi la'ana ba'irahu ana cikin tahiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tahiya da sahabbansa kawai zai faru sai wani mutum ya la'anci raƙuminsa yace kai da wannan raƙumi Allah la'ance ka Allah tsine maka ya tsine ma raƙuminsa me zai faru faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da abinci Allah sabata a gare shi yace man hadhal la'inu ba'irahu wane ne wanda yake la'antar raƙuminsa qala ana ya rasulullahi sai daga hannun shi yace ya manzo Allah gani na ni ne qala sai manzo Allah yace inzil anhu yace sauka maza daga saman raƙumin nan fala tashabna bimal'unin yace kada ka tafi ramu tare da abin da yake la'antace ma'ana tunda ana cikin tahiya ne ko ka tsine ma raƙuminka to fala tashabna ma'ana kada ka abokance ka abokance mu ma'ana kai tahiya tare da wanda yake mal'un ma'ana wanda aka tsine ma tunda ka tsine ma raƙumin to ka sauka daga saman shi dan ba mun yi ba tahiya ba tare da abin da aka tsine ma kai manzo Allah ce to la tad'u ala anfusikum kada ku kuskura ku yi mummunan addu'a ga karan kanku kada ka ce kai ce na Allah wadare na to sai Allah ya amsa sai Allah ya wadaran naka ko ka ce ina amfani na sai Allah bai da kamar amfani mutane suna wannan yake ga mutane ma kashin mummuna adda to manzo Allah ce kada ka kuskura kada ku kuskura kuma kan ku mummuna adda ka ce kai tuna ko ina amfani na ko Allah wadare na sai Allah ya wadaran naka kuma ko ina amfani rayuwata sai Allah hudda amfani da ko albarka daga rayuwataka to manzo Allah ce kada mu yi mummuna adda akan ka a karan kanmu nabi manzo Allah ce wala tadu ala auladikum kada ku yi mummuna addu'a ga ƴaƴanku ana ku ringa tsine ma ƴaƴanku kace Allah wadaranka Allah ya tsine maka ko Allah ya ɗebe albarka a rayuwarka ko je ka gani da makamanta irin wannan kenan manzo Allah hana uwaye su yi mummuna addu'a akan ƴaƴansu wala tadu ala amwalikum manzo Allah ce kada ku yi mummuna addu'a akan dukiyoyinku to nan dukiya kaga raƙumi dukiya ce yatimkiya dukiya ce to shi yazo wannan kaga mummuna addai a saman dukiyar shi raqumin yace Allah tsine masa albarka to manzo Allah ya ce hata dukiya abin da ya shaya dabbobi da kuke amfani da su su ma kada ku la'ance su me yasa duka manzo Allah ya hana haka yace la tuwafiqu minallahi sa'atu yace saboda la tuwafiqu minallahi sa'ata dan ka aje a samu dace da wani lokaci yus'alu fiha ata'an da ake roƙan Allah wani abu fa yastajibu lakum ya amsa muku ma'ana abin da yasa manzo Allah hana mi mummuna addu'a akan mu da dukiyoyin mu da ƴaƴan mu yace saboda ka a dace lokacin da kai wannan mummuna addu'a lokaci ne da Allah yake amsa addu'a kuma sai Allah ya amsa shi yasa ai manzo Allah ya ce ina wanda yake sama raqumin ne ya sauka dan ba mun ci gaba tahiyya ba da wanda aka tsine ma tayu Allah ya amsa addu'a ne ugo ci gaba tahiyya da raqumin da Allah ya tsine mun ci kenan kaga akwai matsala ko me na iya faruwa yace to sauka daga sama raqumin dayan biyu ko ka biyo mu a kafa ko kuma ka gaba ka iya hakuri da raqumin ka ba to shikenan ka huta daga cikin mu to dan haka kenan bai daga cikin ladabin addu'a mutun ya makan shi mummuna addu'a ko duke shi ko yayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana me yasa saboda tayi lokacin da kai mummuna addu'a lokaci ne da Allah yake amsa addu'a kuma sai amsa sai wannan mummuna abin da ka roka mai sai same shi shi yasa malamai suka ce kenan yana daga cikin dalilin da yasa manzo Allah ya ce mata suka fi a wuta lokacin da yazo ma mata wa'azi yace na gan ku kun fi a wuta wata tace lima ya rasulullahi me yasa yace takfurnal la'ana yace kuna yawan tala'anta taksurnal la'ana manzo Allah ya ce kuna yawan tala'anta ayyun zamu ga cikin uwaye tsakanin uwa da uba zaka ga wanda yafi yawan zagi da tsine mai yara uwa ce kuma sirrin shi yasa sirrin saboda ita uwa ta take daukan tsawon lokaci tare da da tana iya wuni ta kwana da da tayi wani uban shi in ya tayi harkar neman kudin sa ko aikin sa tun sai ma an yauta wata kila ya dare zai dawo ke kuma kullun kina tare da yaro kenan daga abu kadan sai a tsine mishi al'ance shi to manzo Allah ya ce yana daga cikin abin da yasa mata suka fi yawa a wuta uwaye mata yace suna yawan la'antar ƴaƴansu abu kadan za a tsine mai a zazzage shi a ci mutuntunsa a ce Allah wadaranka a ce ma daƙiƙi akwai malami da yake bada labari yace wata yarinya ce abu kadan uwar ta ringa ce mata daƙiƙiyar banza daƙiƙiya sai da wannan abin ya bi ta yarinya ta zama daƙiƙiya ba ta gane karatun lakwal ba ta gane na makaranta to kaga tasirin mummuna ada da manzo Allah ya hana wallahi niyyar tana da naci da kwazon zuwa ikon da makaranta kowa a kalas din su ko a fasalin su ya ta riga kowa zuwa amma wallahi kan bai dauka komi saboda mai tasirin mummuna addar wata ta mata abu kadai da ringa ce mata daqiqiya daqiqiya daqiqiyar banza ta yake ban dole to ko ki ringa ce ba danki shege hei dauko halin shegu ko ki ringa ce mai dan iska hei dauko halin yan iska ko ki ringa ce mai mutumin banza hei dauko halin mutanen banza ko ki ringa ce mai Allah wadaranka ko jika ka gani ko duniya ta ishe ka akwai maganganu irin da uwaye suke to kaga wannan dole suke yi to idan kika ma danki mummuna addar ya zama shine sanadiyar lalacewar shi to Allah ya baki alike ba to shi yasa manzo Allah ya ce uwaye mata sun fi a wuta saboda duk wanda ta zama to ita ce sila da sababi da cause na lalacewa dan da saboda mummuna adada da tame to ita ma Allah ba zai kyale ta ba sai Allah ya hada ta da ita da shi duka ya musu hisabi kuma dalilin wannan zai kai ta wuta daga kenan wannan nasiha ce uwaye dole abinda Bahaushe yake cewa a ringa sara ana duban bakin gatari kenan ko da daya ya bata ma uwa rai ko uba to ana so ka iya kontrolin kanka dama manzo Allah ce wani ya zo ya tambaye manzo Allah kaman wasiya ya ce la takadab kada kai fushi fushi dabi'a ce ta dan adam to amma manzo Allah malamai suka ce ba fushi hana ka ba ka dauki mataki a lokacin da kake cikin fushi saboda kowa sani duk matakin da zaka dauka a lokacin fushi na nama nadama za ta biyo baya da dana sani saboda lokacin baka cikin hayyacinka baka iya kontrolin kanka shi yasa kace ko bata mare akai a gida kau ka huta daga gidan a lokacin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa Ali ibn Abi Talib gidan nana Fatima yace ina a Ali yake aka ce bayanan ya huta manzo Allah ya ji tarda shi a masallaci a zaune yace ya aba turab yace ya kai baba kasa saboda sama kasa ya same shi yace tun daga nan yace babu sunan da yake mai dadi irin wannan sunan saboda manzo Allah ne ya sanya mai ya aba turab yace ya baban kasa saboda ya tarda shi a zaune a sama kasa yace ya akai ka zo ne yace to mun dan samu matsala ne dani da matata an yi sa'in sa yace to kuma ka abun ya kai ga zagi da cin mutunci yace gwanda mutum in zo na masallaci in na huce daga bayan na koma to kaga wannan shine saboda in ka tsaya ana ta cecin kuke da baki to shi din zai zo na zuga yana tarawa sai kaga an fara zage zage har a ce ma an yi saki ko wani abu biyo ba ko a ci mutuncin uwaye a zagi uwaye da makamantansu to shi yasa kenan ko da yaro ya yi kuskure kenan abin da ya kamata ko da za a hukunta shi kenan kakka bari ka hukunta shi a lokacin wannan hushin akwai wanda aka ba da labari a kasar Saudiya ne uba ne sabon gida da aka yi sabon gida an zo an sanya irin shukoki filar wannan an sanya su an kawata gida to shi uban yana da yaro bai huce ba shekara 6 wannan plate din da aka zo aka zage gida aka kawata su da shi kawai uban ya tayi aiki a ranar da aka dawo gidan kawai dan yaje samu su zo DB yanke su duka uban yana zuwa kawai da yazo ya tarro an yi wannan aikin banna da aikin asha kawai da yazo wane ne aka ce mai wane ne kawai nan take yi wawuro wani katako katako ashe akwai wannan me yake da suna usa a jikin shi kawai yana mangara mai yaro sa hannu ke kariya ashe wannan din ya wannan kusa ta sake shi a hannu da aka ji yaro afwan shi wannan na mai kusa a Najeriya ne faru shi na kasar Saudiya shi igiya ce ya samu ya kulle mai yaron hannu ta mu kuma kulle wanda ya kai jini baya sake la su tsakanin hannun nashi ya samu matsala daga shi yaron ya cire mai hannu akai shi kuma wannan na Najeriya shi kuma yaro uba ne sai sabon mota da yake sabon mota kawai yaro ya zo kurce-kurce a cikin ta shi ma uban da ya zo kawai hushi ya dauke shi kawai ya mai kurce-kurce shine ya dauki katakon yake kwala mai aka samu wannan din akwai kusa wanda tayi sata da kun ya shiga hannun shi shi ma ne da aka yanke mai hannu aka ce in ba ka ba da kun zai shiga jikin nashi da yana na kuka ma da ya zo motar ma saboda ta kai ce ga mai rubuta ko sai mai yaro ya rubuta I love my father shi ne abin da ya rubuta kuma dalilin wannan ya ce ina son mahaifina to kaga duka mai janyo wannan hushi to shi yasa wannan yana daga cikin kenan nisantar mummunan adda na hudu yakhfidu sautahu fi du'a'i bainal mukhafatati wal jahri ana so lokacin da mutum zai addu'a ya sassauta muryarsa zamantu kayi ta ne a boye kuma wannan ya hada da addu'a ya hada da ambaton Allah ba su in zaka yi addu'a ka ringa daga murya ko kuma in zaka yi zikiri ko ambaton Allah ka ringa daga murya dalili Allah subhanahu wataala a cikin suratul araf a ayata 55 Allah yake cewa ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tadarruan kuna masu kaskantar da kai so ake zaka roki Allah daga cikin ladabi ka zamanto kana adda kana mai kaskantar da kanka saboda kana roƙon ubangijinka ne mahaliccinka wa khufiya kuma ku zamanto wannan roƙon kuna insha aboye innahu la yuhibbul mu'tadin lalle abin sani Allah baya son masu yin ta'addanci masu tsogona da iri a hadisi kuma hadisin abi Musa al-Ash'ari yadda Allah ya tabbata a gare shi kale yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faja'ala an-nasa yajharuna bit-takbir yace sai mutane suke daga murya su suna yin kabbara ana cikin tayya suke daga murya suna Allahu akbar fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ayyuhan nasu yace ya ku mutane irbi'u ala anfusikum irbi'u bi ma'ana irfaqu saboda wannan hadisin yana cikin Bukhari Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace abin da yake da irbi'u bi ma'ana irfaqu ma'ana ku sassautawa kawunanku ma'ana suna daga murya suna yin kabbara ya manzo Allah ce ku sassautawa kawunanku innakum la tad'una asamma wala ghaiban yace ku ba kuna roƙon kurma bane ba bantana ku daga murya ne yi wala ghaiban ko ba kuna roƙon wanda baya nan bane ba innakum tad'una sami'an lalle ku kuna roƙon mai ji ne gariban wanda yake kusa da ku wa huwa ma'akum kuma yana tare da ku ma'ana yana tare da ku da ilimin sa da ganin sa da jin sa to kaga ne manzo Allah ya ce musu su je ne daga murya kana baya daga cikin ladabi daga murya lokacin da kake addu'a ko ambaton Allah ana so kai tsakanin bayyanawa da kuma koyewa kenan ya zama to tsaka-tsaki na gaba yana daga cikin ladabin addu'a yalihu ala rabbi fi du'ai ana so ka zama to minaci wajen addu'a mana naci kullun in kana da wata bukata da kasa a gaba kullun ga roƙa Allah ita in kana so in ka zo sallah da asjada kaga yin sallah azhar raka hudu ake ko sujjada takwas to ko ta sujjada ka hudu wannan bukata taka in ka zo ta yi karshe kai duk lokacin da ka samu dama na yin addu'a kai saboda mi yana daga cikin me yake da suna sirrin da in kana so Allah amsa ma addu'a to Allah ga daga cikin kake ai mun gani a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu fa lam yustajab li manzo Allah ya ce ana amsa ma ɗayan ku addu'a ne matakar bai gaggawa ba ma'ana in ya addu'a kwana 1 2 3 ko sati 1 2 3 yaga shiru kawai ya hasa yace to ai nayi ba amsa mu ba to ana san naci wajen addu'a, saboda in ka naci wajen yin addu'a to yana daga cikin ladabin da in kana yin shi Allah subhanahu wataala zai amsa ma addu'a. Haka yana daga cikin kuma ladabin yin addu'a, ana so mutum zai roki Allah, ya roki Allah da sunan Allah. Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'u biha, lalle Allah subhanahu wataala yana da suna kyawawa, fad'u biha, Allah ce ku roki Allah da wannan sunan nasa. Dan haka duk wata bukata da kake so a cikin sunan Allah, akwai sunan da ya dace da wannan bukatar taka. To wannan zai nuna mana kenan dole ne kowa ya san sunan Allah da ma'anonin su. Misali, in kana Allah laifi, kana so Allah ya gafarta ma, to daga cikin sunan Allah akwai Al-Ghaffaru, sai ka ce ya Allah albarkacin sunanka Al-Ghaffaru, ka mun gafara. Sai ka ce ya Allah anta Al-Ghaffaru faghfirli, anta Al-Ghafuru faghfirli, ya Allah kai ne Al-Ghaffaru mai yawan gafara, kai ne Al-Ghafuru mai yawan gafara, Allah ka gafarta mani. To Allah yana so in ka tashi roƙon sa, ka roƙe shi da sunan sa, ka ce ya Allah kai ne Al-Ghaffaru, kai ne Al-Ghafuru, Allah ka mun gafara. Dan rahama ce kake so Allah ya ma, sai ka ce ya Allah anta Ar-Rahmanu anta Ar-Rahim irhamni, ya Allah kai ne Ar-Rahmanu mai yawan rahama, Ar-Rahim mai yawan jin kai, irhamni Allah ka mun rahama ka ji kaina. In arziki kake so Allah ba kai, ka ce ya Allah wa anta Ar-Razzaqu, ya Allah kai ne Ar-Razzaqu mai yawan arzitawa, sai ka ce urzuquni, Allah ka arzita ni. Ko da Hausa ka ce ya Allah albarkacin sunanka Ar-Razzaqu mai yawan mai arzitawa, Allah ka arzita ni. In kana so Allah ya yalwata ma a cikin arzikinka, a cikin samunka, a cikin kasuwancin, kai ka ce antal wasi'u, Allah kai ne mai yalwatawa, wasi'u li, Allah ka yalwata mani. In kana so Allah ya rufa ma asiri, kai ka ce ya Allah anta sittiru, kai ne mai sittartawa, mai rufa asiri, usturni, Allah ka rufa mu asiri duniya da lahira, kai ka ce usturni fi dunya wal akhirah, Allah ka rufa mu asiri duniya da lahira. In kana so Allah ya maka baiwa, baiwa ta ilimi, baiwa ta fahimta, ko wata irin baiwa, kai ka ce ya Allah antal wahabu, kai ne mai yin baiwa, kai ka ce habli min ladunka ilman aw fahaman, Allah ka mun baiwa ilimi ko fahimta. Hadiba Annabi Sulaiman da ya tashi addu'a da sunan Al-Wahhab ya amfani, yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Allah ka mun baiwa mulkin da bai dace ba a ba ma wani a bayana ba. Yace innaka antal wahhab, domin kai ne mai baiwa. Kuma Allah ya mishi baiwa, wanda ya bashi mulkin da ba a taɓa ba wani ba, mulkin mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi. In kana so Allah ya baka lafiya, a cikin sunan Allah akwai Ash-Shafi mai warkarwa, shi yasa a cikin addu'a da manzo Allah ya koya mana ta neman waraka, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, ya Allah kai ne ubangijin mutane, azhibil ba'sa, ka tafiye min da wannan ciwo, washfi, Allah ka bani lafiya, anta Ash-Shafi, domin kai ne mai warkarwa. La shifa'a illa shifa'uka, babu warkarwa sai warkarwarka. Shifa'an la yughadiru saqama, warkarwar da idan Allah ma ita babu wani burbudin rashin lafiya da zai rage kuma. To kana ya ce ya Allah, saboda sunanka Ash-Shafi mai warkarwa, sai ka ce Allah ka bani lafiya, ishfi ni, Allah ka bani lafiya. To haka duk wata bukata da ka gani a cikin sunan Allah akwai ta, sai ka roki Allah da wannan. To shine walillahi al-asmaul husna fad'u biha. To in kana so ma kana iya dunkulewa, yanzu annaba diya ku duba, an za su roki Allah da sunan Allah, da wani sunan suke amfani, Ar-Rabb, abin da yake da Ar-Rabb abu uku ne, al-Khaliqu, al-Maliku, al-Mudabbiru. Dai ne kace ya Rabbi, ma'ana ya ubangiji na, kana nufin ya mahalicci na, shine al-Khaliq, wanda ya halice ni, al-Maliku, wanda yake mulkata, kai mulki ne na Allah, al-Mudabbiru, wanda yake gudanar da al'amuran, kai ke jujjuya al'amuranka duka a hannun Allah suke. To yake ce ya Allah kai ne mahalicci na, kai ne kake mulki na, kuma kai kake gudanar da al'amurana, kai ka roki bukata ya Rabb. To shi yasa zaka yafi yawan annaba zaka yi suna ta Rabbana. Misali Annabi Ayyuba, wa ayyuba iznada rabbahu, kaga Allah ya ce, Allah yake tuna ma Annabi Muhammad daga tunda lokacin da bawan mu Annabi Ayyuba ya kira ya ubangijinsa, yace anni masaniyad durr, yace lalle ni ciwo ya same ni, wa anta arhamur rahimin, Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai. To zaka suna yawan ambani da Rabb, to kai ma haka an ka tashi a daga ce ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya ubangiji na, ubangiji na, ubangiji na, ka bani ka. Kuma kana so akwai sunan Allah wanda ake cewa ismullahil azam, sunan Allah shine sunan Allah mafi girma, allazi idza du'iya bihi a'ta wa idza su'ila bihi a'ta. Akwai sunan Allah mafi girma wanda duk wanda ya roki Allah da shi, Allah yana bashi abin da ya roka, shine al-hayyu al-qayyum, rayayye kuma wanda yake tsaye da komai. In ka tashi addu'a kace ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya Allah kai ne al-hayyu kai ne al-qayyum, ka biya min bukata kaza, ko bayan kayi addu'a kace ya hayyu ya qayyum istajibli, ya hayyu ya qayyum ka amsa. wannan alhayyu alqayyum din ya zo a Qur'ani a gurare guda uku. Ya zo a cikin suratul baqara aya ta 255 ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya zo a cikin suratul ali imran aya ta 2, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Guri na uku a cikin suratul taha aya ta 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ana dina daga cikin ladabin addu'a mutun ya roki Allah da sunayensa, ma'ana ga tawassuli da sunayen Allah. Na gaba daga cikin ladabin addu'a kana iya tawassuli da wani kyawun aiki da kai kai a karan kanka. Misali kana iya tawassuli kaga yanzu makaranta ce kazo ana yin karatu, in aka tashi kace ya Allah saboda ka farlanta mana neman ilimi, ka farlanta mana kace fa'alam annahu la ilaha illallah, ku sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Manzo kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatan ala kulli muslim, da haka Allah saboda zuwa makaranta da nayi Allah ka biya mun bukata ta kaza ko ka yi mun bukata ta kaza wannan ya halatta. Kai sadaka kace ya Allah saboda wannan sadaka da nayi ka biya mun bukata ta kaza ko ka yi mun damuwa ta kaza. Ka sada zumunci kace ya Allah saboda wannan sada zumunci da nayi Allah ka biya mun bukata ta kaza ko ka yi mun damuwa ta kaza. Kai azumi, kai aikin haji, kai umara, kai sallah, kai karatun Qur'ani, duk wani aiki mai kyau ya halatta mutum yayi tawassuli da shi. Me dalili? Ya tabbata hadisin Abdullah dan Umar, wasu mutane guda uku da manzo Allah ba da labari wanda suna cikin tahiya, ruwa ya taso suka shiga cikin wani kogo, sai dutse ya sauko ya rige su, kuma dutse a cikin kake daji babu kowa su uku, kuma dutsen da aka ce ko mutum 100 ne wasu iya ture shi. Suka ce to yanzu ba abin da zai tsirata da mu, kowa ya bincika ga wani aiki ne tsakanin shi da Allah, ya tawassuli da wannan aikin. A cikin su daya yana yawan kyautata ma iyayensa, ya tawassali da kyautata ma iyayensa da yake yi. Kaga biye uwaye aiki ne na gari da Allah ya umarni a yi. In kana kyautata ma iyayenka kana ya tawassali da shi kace ya Allah saboda umarninmu da kai mu kyautata ma iyayenmu, kuma muna yi Allah a dalilin kyautata ma iyayena da nake bukata kaza da nake so, ko na sa a gaba Allah ka biya mu, ko damuwa kaza nake ci Allah ka yi mu. Na biyun su shi kuma ya tawassali da barin saban Allah, ya samu damar yin zina amma ya hasa saboda tsoron Allah. Kai ma in ka samu damar wani saban Allah ya ka hasa saboda tsoron Allah, to kana iya tawassuli shi kace ya Allah ko lokaci kaza na samu damar saba ma amma jin tsoron ka yana ni, to Allah yana tawassuli da wannan rashin saba ma din da ni, Allah ka biya mu bukata ta kaza ko ka yi mun damuwa ta kaza. Shi kuma na uku rubun amana dai ya tawassuli da wannan, kace ya saboda wannan rubun amana dai kuma yayi dan Allah ne, kace Allah ka biya mu bukata ta kaza. Haka mu ma duk wani aiki mai kyau da kai ya halatta kai tawassuli da shi kace ya Allah saboda aiki kaza da ni, to Allah ina roƙonka ka biya mun bukata ta kaza, ko kuma Allah subhanahu wataala ya yi mun damuwa ta kaza. Na gaba yana daga cikin ladubba na addu'a shine ana so mutum ya fuskanci alƙibla. Ka fuskanci alƙibla lokacin da za ka yi addu'a, shi ma wannan yana daga cikin ladabi. An rawaito daga hadisi daga Abdullah ibn Zaid yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila hadhal musalla yastasqi bada'a wastasqa thumma istaqbala al-qibla wa qallaba rida'ahu. Abdullahi dan Zaid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa musalla, ma'ana bayan gari inda ake yin sallar idi. An huta yin addu'a roƙon ruwa, sai addu'a roƙon ruwa sai fuskanci al-qibla. To wannan an ce ladabi ne, ba ce ba dole za ka yi addu'a, amma yana daga cikin ladabba. In kana so addu'a ka ta samu shiga ka fuskanci al-qibla lokacin da za ka yi addu'a. Kuma ana zancen addu'a kenan a wajen sallah, inda in a cikin sallah ne kaman ka ga ai kana gala alƙibla ne, to amma a wajen sallah ne za ka yi addu'a yana daga cikin ladabi. In za ka yi addu'a ana so ka fuskanci alƙibla, ma'ana mun nan tunda alƙibla mu gabas ce ka kalli gabas, to ma shi ma ladabi ne na amsa addu'a. Na gaba akwai alwudu'u qabla du'a in tayassara, akwai yin arwalla kafin kai addu'a in hakan ya sauƙaƙa. Ana so mutum yayin da zai arwalla, yayin da zai addu'a yayi arwalla, shi ma yin wannan arwalla a zaman to lokacin da zaka roki Allah kana da arwalla, shi ma nan yana daga cikin ladabba wanda ake so mutum ya zamanto ya lazuta da su, kuma yana daga cikin sabubban da yake sa amshi addu'a ka in ga zamanto lokacin da zaka addu'a kana da arwalla. Shi kuma hadisi ne na Abi Musa al-Ash'ari yake bada labari, wani ne da aka kashe ma dan uwansa a wajen yaki, sai ya zo sa manzo Allah yace istaghfir lahu, yace ya manzo Allah ka roƙa ma Abi Amir gafara a wajen Allah. Fa da'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ma'in fatawadda'a minhu, to kafin manzo Allah ya adda sai ya sa aka kame ruwa sai ya arwalla, summa rafa yadayhi sai ya daga hannunsa, fa qala yace Allahumma ghafir li Ubayd Abi Amir, yace Allah ka gafarta ma Ubayd abi amin. To kaga yanzu nan da aka zo aka nemi manzo Allah ya addu'a sai sa aka nemi yace aka mai ruwa ya addu'a. To shine malami suka ci kin wannan shi ma yana daga cikin ladubba na addu'a kuma sababi ne na amsa addu'a. Wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim. Haka yana daga cikin ladubban addu'a raf'ul aidi fi du'a. Mutum ya daga hannun shi lokacin da zai addu'a. Daga hannu lokacin da mutum zai addu'a shi ma ladabi ne na addu'a. Ya tabbata ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ka'a afwan ya zo a cikin hadisin Salman al-Farisi yarda Allah tabbata a gare shi kala shi Salman al-Farisi yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala lalle ubangijinku wanda albarkatunsa suka yawaita kuma girmansa ya daukaka hayyun mai jin kunya ne kunya wadda ta dace da Allah subhanahu wataala karimun kuma Allah mai yawan karamci ne mai karamci ne mai kyauta ne yastahi min abdihi Allah subhanahu wataala yana jin kunya min abdihi game da bawansa idza rafa'a yadayhi idan ya daga hannayensa an yaruddahuma sifran ya maido masa wannan hannayen nasa a sifir haka ce sifir shine a zero ma'ana ya zamanto Allah bai amsa masa ba ma'ana mazala ce Allah yana jin kunya bawan sai daga hannu ya rike sa kuma yake amsa mai wannan addu'a to shi yasa malami suka ce yana daga cikin ladabin addu'a in kana so Allah ya amsa ma addu'a shine ka daga hannu saboda Allah yana jin kunya lokacin da ka daga hannu zaka roke shi yake amsa ma kuma malami suka ce me hikimar saboda suka ce hikimar wanda kaga ya daga hannu ya nuna yana bukata ne yana so Allah ne bashi kuma ya kaskantar da kai ne shi yasa muka lura hatta mabarata in suna bara misiki kaga ai hannu suke mika saboda suna nuna suna bukata to kai kuma da ka tashi ba mutum ba kar mai kama hannun naka ba Allah ka daga maka ce ya Allah ka daga hannu kana bukata ya baka wannan daga hannun da kai shi ma ladabi ne na amsa addu'a to amma mu sani manzo Allah dai koya mana daga hatta daga hannu yadda aka koya mana manzo Allah ce ud'ullaha bi akuffi aydikum in za ku roki Allah da tafukan hannayen kuma aka zo zai addu'a manzo Allah ya nuna hannayen gama sake ka san mun zanga mai addu'a wani zaka ga kawai haka yake ya ware hannayen nashi ba ware ya gami sake Imam An-Nawawi da ya kawo wannan hadisi a lokacin a cikin Sahih Muslim Al-Minhaj yace malamai sun tafi akan cewa kenan aka zo addu'a ana daga hannun ne ana gami hannun ne kenan sun ka zo kai addu'a hannun naka haka yake kuma manzo Allah yace ud'ullaha bi akuffi aydikum ku roki Allah da tafukan hannayen ku ma'ana tafin hannun ake so kalli sama mu ba kamar da muke ba muka zo mai addu'a tafin hannun kai na kallon fuskar ka haka ake ba haka ake kenan tafukan hannayen naka in ka zo addu'a haka zaka yi kenan suna kallon sama amma ba haka ba kuma hannayen naka zaka game su ba haka ba zaka yi ba kenan hannayen naka zaka game su wani in ya tashi addu'a zaka ga hannun a haka yake kenan zaka kasu ne daidai setting kirjin ka ko fuskar ka sai ka buge hannun kan kana addu'a to haka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya in zai addu'a kenan yin addu'a a daga hannu wannan ladabi ne daga cikin ladubba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yanda za a addu'a bayan wannan idan aka zo yin addu'a manzo Allah ya koya mana cewa ana daga hannu amma su za su lura wani zai zo ya addu'a ya yi da addu'a sai ya shawa wani kuma in ya zo ya addu'a bai shawa to yanzu tambayar da zamu yi anan shi ka san an ce addini ba ra'ayi bane ba Allah ya ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan aka yi shi jayayya misali kamar ni da kai muka yi jayayya ni nace ba a shahawa kai ka ce ana shahawa to Allah ya ce abin da za a yi in aka samu aka yi jayayya aka yi sabani a maida shi zuwa ga Allah da manzansa to sai a koma a ga to wannan abin yana da asali a Qur'ani yana da asali a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kakane ne to da farko mafi yawanci idan aka zo yin addu'a wanda suke shahawa sun da suka so biyu akwai wanda sun dogara da hadisi akwai wanda su kuma kawai sun saba ne ɗan al'ada ne kawai sun ga an zo ana addu'a in aka ida ana shahawa shi yasa suke akwai wanda su kuma suna shahawa ne saboda akwai hadisi da suka samu wanda hadisin ya zo a cikin Bulughul Maram Bulughul Maram sanannen littafi ne wanda ake karanta min Adillatul Ahkam na Ibn Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali wanda ya mutu a shekara ta 852 shine mai Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari to a littafin shi Bulughul Maram a Kitabul Jami' na karshe a babu zikir wa du'a ya kawo me yake da suna hadisi wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayin addu'a yana shahawa. Bari mu ganta hadisin ku ganshi. Hadisin daga Umar ya kawo shi ma jaa fi raf'il yadaini halad du'a, abin da yazo wajen daga hannu a lokacin addu'a. Sai kawo afwan ma jaa fi masil waji bil yadaini ba'da du'a, kenan abin da yazo wajen shahar fuska da hannu biyu bayan an yi addu'a. Sai ka hadisin Umar a cikin Bulughul Maram, hadisi mai lamba 1562 mil sanksan swasandi a cikin Bulughul Maram. Hadisin Umar radiyallahu anhu, yadda Allah tabbata gare shi, kale yake cewa shi Umar, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi, ya kasance idza madda yadayhi fi du'a'i, idan ya daga hannun shi lokacin da yake addu'a, lam yaruddahuma, baya maido da hannun nasa, hatta yamsaha bihima wajhahu, har sai ya shafa fuskar shi da wannan hannun nasa. Yace akhrajahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin, yace walahu shawahidin, kuma yana da shawahid, wasu hadisai wanda suke kenan aka rawaito su min har, yace daga cikin su akwai hadisin Ibn Abbas a wajen Abi Dawud. To shi Ibn Hajar sai yace wa majmu'uha yaqtadi annahu hadisun hasan, yace wa'annan hadisai duk da basu inganta ba, amma idan aka hada su za su iya zamantowa daraja hadisi ne hasan, ma'ana wanda za a iya amfani da shi. To wasu malaman da wannan hukuncin da Ibn Hajar ya bada, tunda Ibn Hajar yana cikin malaman hadisi, wanda indai zaka magana akan ilimin hadisi ya kaka Ibn Hajar dole ne wannan. To ya ce hadisi ne wanda yake ana iya amfani da shi. To wasu da wannan suka dogara in za su yi addu'a suke shahawa. To amma kun sani malamai sun yi bincike, wannan ba yana cikin ba Bulughul Maram ba, akwai wani sharhi na Bulughul Maram ana ce mai Minhatul Allam bi sharhi Bulughul Maram na Abdullah ibn Salih al-Fawzan. Wannan littafin hayyo a duniya, babu littafin da aka yi sharhin Bulughul Maram irin shi har yanzu da nake muku bayani har yanzu, saboda mujalladi 10 ne. Kuma da aka ce Abdullah ibn Salih al-Fawzan, kaga dauka Salih al-Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, wa ba shi bane ba, dan kabila sani ba shi bane ba, shi wancan Salih al-Fawzan bin Abdullah al-Fawzan yana daga cikin manyan malami a kasar Saudiya, ba shi ba, wannan shi sunan shi Abdullahi, shi kuma wancan Salo sunan shi. Mujalladi 10 kenan, kaga da littafin da ake dauka babba a cikin sharhin Bulughul Maram kun sani ne Subul Salam na Muhammad bin Ismail As-San'ani, shi mujalladi 4 ne. To amma wannan shi mujalladi 10 ne, shi tsarin da yabi da hadisi in ya kawo ma sai ya ma takhrijin hadisin da wa suka rawaito shi, ya inganta ko bai inganta ba, sannan yazo ma sharh al-fazi, lafzin hadisin ya ma bayanin su dalla dalla, abu na uku yazo kawo ma fawaid akan hadisin. To da yazo bayani akan wannan hadisin, he ga maganganun malamai cewa wannan hadisin da Ibn Hajar yace hadisi ne wanda aka hada su sai inganta, yace to Ibn Hajar akwai abin da bai riska ba, wannan hadisi duka hadisan munkarai ne, ma'ana aka ce hadisi munkari to baya ta da shi. Kun san a kaida malaman hadisi, in hadisi bai da rauni mai tsanani to wani na iya tada wani, amma hadisi yana da rauni mai tsanani, in sun kai miliyan ba wanda zai tada wani. To Allah, sai aka samu wani malami a kasar Saudi ana ce mai Bakar bin Abdullahi Abu Zaid, dan hadi muku sunan litafi ku rige shi, Bakar bin Abdullahi Abu Zaid ya rubuta litafi sunan litafin Juz'un fi masihil wajhi bil yadaini ba'da raf'ihima lid-du'a'i, Juz'un fi masihil wajhi bil yadaini ba'da raf'ihima lid-du'a, litafi ne rubuta risala ce shafi 78 ne duka litafi, yanzu haka ne ina da shi, mutum yana so ina ya tura mai litafi shafi 78 ne litafi, ya rubuta shi ne akan bayanin hukuncin yin shafa, ka shafa hannunka a fuska bayan kayi addu'a, mai hukuncin wannan da ya kawo. To wai hadisai nawa ne duka aka rawaito, kusa abu zai baka mamaki, sai da ya bincike kakaf, hatta su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da ya zo cewa duka hadisan da suka zo a shafa su ce ba hadisi biyu zuwa guda uku. To amma shi da ke wannan malamin mu'asiri ne Bakar bin Abdullahi Abu Zaid, ya rasu bayan hijirar manzon Allah 1429, yana da mutuwar shi ma kusan shekara 18 a kasar Saudi ya rayu, kuma lokacin ya zamanto ra'isi ne na majma'ul fiqhil islami, kusa kasar Saudiya a Makka akwai wani committee da aka ware, wanda idan wani abu ya faru na mas'ala ta addini na fiqh ana tara malaman duniya, mu ma nan Niger suna da representative wanda in za a yi zaman ko ina a duniya, daga Africa, daga Asia, daga Australia, daga America, to kowanne continent lesson continent din duka an tura musu ko ta jaha ko wani kasa ta musulmi dan an tura malamai su je su zauna za a zauna a tattauna a ga a kawo ra'ayi a ga to me addini yace game ga wannan abun musamman in abu sabo ne wanda ya faru a da bai faru ba dan tana samu malamai su kai to shi wannan Bakar Abdullahi Abu Zaid da lokacin yana raye shine shugaban majma'ul fiqh al-islami da ya rubuta wannan littafin kuna yace duka hadisan da aka rawaito game da shafar in mutun yayi addu'a guda bakwai ne guda hudu an ce manzon Allah ya shafa shi da kanshi guda uku ya ce a shafa amma ce duka hadisan da aka bi sanadin su duka hadisai ne wanda suke basu inganta ba kuma duka raunin su ma rauni ne yake wanda yake mai tsanani wanda ba ya iya bakafafa wani wanda tana a ce hadisi ne hasan ne gaidi yace duka hadisan basu inganta ba kuma ya biyo to a lokacin manzon Allah kaga ka wannan hadisai ce to a lokacin sahabbai sun su ma suna yin shafa in aka yi addu'a lokacin tabi'ai da wanda suka biyo ba su kai haide ka har magana imamu malik wanda ka gane ana cewa mazhaban malikiya imamu malik aka tambaye shi game da shafa in aka yi addu'a ana iya shafa ba an kara sai imamu malik ya ce a'a yace ban san ba wannan bai tabbata ba sunna ba akwai malami ana ce mai Muhammad bin Nasr al-Maruzi ya kawo wannan a cikin littafin sa ana ce mai al-witr daga imamu malik ga littafin national al-witr a shafi na 170 yace su'ila malik rahimahullah wa anir rajuli yamsahu bi kaffayhi wajhahu inda du'ai fa ankara zalika wa qala ma'alim ma malik yace ban san wannan ba a cikin malamai akwai wanda ake ce mai al-izz ibn abdussalam wanda ake mai take da sultanul ulama ya mutu a shekara ta 660 kusan me yace da aka tambaye shi game da shafa shi tayi wala yamsahu wajhahu bi yadayhi aqiba du'a illa jahilun yace babu wanda yake shawa hannu bayan ya ada sai jahili saboda su a lokacin da ya bayyana cewa hadisan duka basu inganta ba daga kenan mutum yana so ya samu cikakken bayani akan hukuncin shawa bayan ada ya samu wannan littafin juzun fi masail wajhi bil yadaini ba'da raf'ihima lid du'a duka ya kama maganganun malamai hatta a wajen malamai na fiqh da mazhaban malikiyya da mazhaban shafi'iyya da mazhaban imamu ahmad bin hanbal duka wannan babu shi daga kenan abin da inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zaku amake kusa wani abu akwai wake da suna ibnu hajar ba Jalaluddin Suyuti Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin Suyuti akwai littafi da sharhin litta ana ce mai tadribur rawi sharhin taqribun nawawi littafi ne na mustalahul hadis ana ce mai tadribur rawi shi wannan Jalaluddin Suyuti mutane da sun san shi saboda mutane sun san tafsirul jalalaini tafsirul jalalaini a kasashen mu an san shi tafsirul jalalaini da ake cewa tafsirul jalalaini ba malami ɗaya bane sunan shi jalalaini ba malamai biyu ne Jalaluddin Suyuti Abdurrahman bin Abi Bakar da Jalaluddin al-Muhalli Muhammad bin Ahmad shi Imam Suyuti malamin shi Jalaluddin al-Muhalli wanda sunan shi Muhammad bin Ahmad shi ne tafsirin al-Qur'ani haide izi 30 haye mutu shi kuma Jalaluddin Suyuti dalibin shi ma yazo ida sahih ake cewa tafsirul jalalaini ma'ana na jalalaini ne malamai guda biyu to shi Ibn Hajar afwan Jalaluddin Suyuti a cikin tadribul rawi sharhi taqribun nawawi da yazo bayani akan hadisi mutawatiri kun san aka ce hadisi mutawatiri wanda aka rawaito shi daga hanyoyi masu yawa daga dandazan mutane yace to yana daga cikin hadisan da aka rawaito su daga dandazan sahabbai masu dimbin yawa akwai hadisi daga hannu yace an kawo hadisi guda 100 wanda aka rawaito daga manzo Allah in zai adda yana daga hannu yace amma guda 100 nan babu wanda aka samu ko dai wanda manzo Allah ya shafa to kawo wannan kalubale ne hadisi 100 aka rawaito daga manzo Allah in zai adda yana daga hannu amma babu wanda aka rawaito ko dai a cikin ya shafa daga kenan abin da ya tabbata ga manzo Allah kawai ummatin ya addu'a zai daga hannu ne in ya ida zai saki ba ka ce ba ce ka sha a huska ba ko a gije ko a wani saboda shi kanshi daga hannun manzo Allah wato mana hikimar shi ne kana kaskantar da kai ne ga Allah shi ne ka ce ka daga hannun kenan ka ida ko ka saki amma an ka shafa babu dalili a da wanda suke shafa sun dogara ne da hadisin wannan na bulugul maram wanda muka anta yanzu to amma kun ji malamai sun ma wannan hatta Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Irwaul Galil mujalladi 8 ne sai da ya kawo wannan bayanai yace to shi kanshi Ibn Hajar duk da bajimin malami na ilimin hadisi to amma akwai abin da ya buye gare shi game da wannan hadisin da yace hasan daga kenan abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummatin ya hajiya addu'a kawai ya daga hannu zai saki hannunsa to mu kaji hatta mutanen da suke cewa su malikawa ne to kaji Imam Malik kuma an tambaye shi ya ce babu yana cikin littafin al-witr na Muhammad bin Nasr al-Maruzi shi wannan malamin wanda ya ka a cikin al-witr ya rasu a shekara ta 2904 yanzu da mutuwar shi shekara 1200 ba na yau bane ba kuma ko yau ka rubuta a cikin Google ka rubuta al-witr na Muhammad bin Nasr al-Maruzi zaka ganshi a kawo ba ne ba ne shekara 1200 wani abu da mutuwar shi daga kenan dai abin da ya tabbata ga manzo Allah shine kawai daga hannu to wannan duk yana daga cikin ladabba na yin addu'a to duba ga lokaci ya zo abu da ya rage mana sai dai mu kai shi zuwa satin gaba auqatul ijaba guraren da ake amsa addu'a kenan wannan kadan ne muka yi bayani daga cikin ladabban da ake addu'a to kuma akwai guraren da ake so mutun ya ribata wanda in ka roki Allah a wannan gurin tabbas Allah zai amsa maka to shi kuma mai dabara sai ka yi kokarin kirdadan wani lokaci ne wanda manzon Allah ya ba da garanti cewa in ka roki Allah a wannan lokaci ko a wannan yanayi Allah zai amsa maka sai ka huta kaga kenan kai duk lokacin da zaka addu'a an kai a irin wannan lokutan kana da garanti Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka to amma mutane da yawa ba san ba irin wannan lokuta auqatul ijaba lokutan da idan ka roki Allah Allah zai amsa maka to amma manzon Allah duka ya ambata mana insha Allah zamu tsaya nan sati na gaba in muka zo insha Allah sai mu ambata fata abin da muka fada ne daidai Allah ya sa mu tare yallada kuskure kuma da tantaban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.